ranar talata makon jiya ne hukumar ta Hizba ta gurfanar da murja kunya a gaban babbar kotun shari'ar musulunci ta Kano bayan da jami'an hukumar suka damke ta yunkurin jefa ƴan mata cikin harkokin karuwanci shigar tufafi da kalaman rashin da'a da kuma yaɗa zantukan batsa ta cikin kafofin sadarwa na zamani da daga cikin laifukan da ake hukumar murja kunya da aikatawa wanda yake ta musanta dukkaninsu a gaban kotun al'amarin da ya sanya kotun ta yi umarni a miƙa ta gidan gyaran hali zuwa ranar talatin nan gabanin ta saurari buƙatar neman belin da lauyoyin murja suka gabatar mata to amma a cikin ƙarshen mako sai kwatsam labari ya bayyana cewa jami'an kula da gyaran halin na Kano sun saki murja kunya al'amarin da ya tada ƙura a tsakanin al'umma sai dai misbahu lawan kofar Nasarawa da ke zaman kakakin hukumar kula da gyaran hali ta Najeriya da shan jihar Kano na cewa
mun goma da ita karshen mako mun bari ta a ranar Alhamis wanda ranar Alhamis zai kama 15 ga wata an kawo ta 13 ga wata a gidan mu ta kwanan 14 15 ga wata kuma kotun da ta kawo ta nemi tana son ta karba ba ta so da haka muka danka mata kaga mu a jiya ce gare mu
yanzu menene masaniyar ku dangane da inda murja take
to mu dai mun bari ta murja kuma ta tafi misali ko tana gidanta ne ko makamantansu misali amma da a ce hukunci ake mata to da murja mu muka san cewar ga matsayinta ga inda za mu aje ta
wannan lamari ya sanya wasu na zargin cewa akwai alamun hannun gwamnati a cikinsa amma kwamishinan yaɗa labarai na gwamnatin Kano Baba Halilu Danti ya musanta
ba shi ka tana cikin gidan gyaran hali amma ana cikin wannan sai kuma wadansu suka yi petition a wata security agency din so su kuma suna bincike kaida ina wani ana bincike ko wata ko mutum yana cikin gidan hali ko ina aka yi shi ko a neme shi amma kamar natan ka tana cikin gidan hali da ba za a yi zuwa kai tsaye su ce mata a ba su ita ba dole sai sun kuma ta hannun kotu da ta ba wai sukin ta aka yi haka ba
me matsayar gwamnati game da wannan batu na murja tun da har ma an fara zargin yan siyasa wala Allah jami'an gwamnati
shi matsayin gwamnati ma saboda kawai dai ta wayar da kan mutane cewa ga abin da ke saboda akwai yan hamayya da suke zuwa suke yi wa gwamnati bakin fenti tuna abin na kotu wannan ba gwamnati a ciki
kamar kwamishina na cewa ko misalin narcin gwamnati ba ta da sha'awa game da wannan batu na murja
gwamnati sha'awar ta shine cewa ba ta shiga cikin harkar shari'a
kuma amma da ta damu da wannan murja kenan
a wai da yuko mun da cin murja ita da mun da kowace al'umma
daga cikin tambayoyin da al'umma ke yi shine ko alkali na iya bada belin wanda ake tuhuma gabanin ya kammala nazarin takardun neman belin sa da lauyoyi suka gabatar ma kotu Baba Jibo Ibrahim shine kwakakin kotun Kano
to wannan shine abin da muke so mu gano shine muke so mu gano akwai abin da yana da wata madogara da hakan ta faru idan akwai madogara ta fuskar shari'a shikenan ya wanke kansa idan babu to kuma ya sauran mataki kuma ya rage ga yanda ainihin ita wato hukumar dauka da ladabta da ma'aikatan shari'a za ta gudanar da aikin ta akan sa
daga karfe 9 na safiyar yau talatar nan ce zuwa kowane lokaci ake sa ran kotun za ta zauna akan wannan batu kuma abin jira a garin shine ko murja kunya za ta bayyana a zauren kotun kuma kila a wannan lokaci ne duniya za ta san makomar wannan beli nata mai cike da rudani Mahmud Ibrahim Kuri muryar Amurka daga Kano Nigeria.